الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta litinin a yau muna 26 ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa 17 din watan hudu miladiya ta 2023 insha Allah wannan zai zamanto mana darasi na 20 a cikin tarjama na ma'anonin alqur'ani mai girma wanda zama na ƙarshe muna cikin suratul muddathir sannan kuma muna cikin gaba ta aya ta 38 fadar Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin bima kasabat rahina yani kowace rai bima kasabat game da abin da ta tsurwurta ko kace ta aikata rahinatun za a jingina ta da shi kenan abin nan da ka aikata aikin da ka aikata aikin da kika aikata shine abin da zaki gani dan adam an jingina shi game da aikin da ya aikata shine al-hafiz ibn kathir Allah ya rahama gare shi yake cewa muta'alliqatun bi'amaliha yawm al-qiyama haka aka samu abdullahi dan abbas ya faɗi cewa kowace rai za a rataya ta da abin da ta aikata wannan abin da kake aikatawa na fafutuka to shine abin da zaka gani a gobar kiyama sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa ashabal yamin sai dai ma'abuta dama wanda su ne mutane masu imani wanda suka aikata ayyuka mana garda su duk aikin da suka aikata to za a limka musu shi limkin balimki amma duk lokacin da mutum zai aikata wani aiki na banna to za a bashi daidai iya abin da aikata ne idan yayi zunubi daya zunubi daya za a bashi amma idan yayi aikin alheri daya to za a bashi 10 kuma daga 10 nan Allah ya limka shi zuwa 700 sannan kuma daga 700 inna wallahu yudha'if liman yasha wallahu wasi'un alim to shine Allah ce illa ashabal yamin sai dai ma'abuta dama wanda su ne wanda suka aikata aiki na alheri Allah ya ce ayi su yi ya ce a bari su bari Allah ya ce waɗannan mutanen fi jannatin a cikin aljanna ya ta sa'adu da suke tambayar junansu anil mujrimina game da mujriman diya suna zaune a cikin gidan aljanna suna raha ana abubuwa ne sai su rika tambayar junansu ni ina mujrimi wani ina wani da ya hana da'awa tahiyya ina wani da aka buga ya tsaya tsayin daka akan cewa mutane ba za su fahimci addini ba anil mujrimin wannan mujriman nan masu imani za su tambaye su ma salaka kun fi saqar wai me ya saka ku cikin wannan wuta ta sagara meye dalilin shigan ku wannan waje na bala'i da tashin hankali a lokacin su wanda suke gidan wutar su wannan al-mujrimin din su da kansu za su bada labarin ga raskwalan bayanin da ya kai su gidan wuta suka ce abu na harko lam nakum min al-musallin suka ce ku su kasance daga cikin masu sallama ashe rashin sallah yana kai mutum zuwa ga shiga gidan wuta tunda shi ne ma abu na farko da kafirai suka fara ambatawa cewa dalilin shigan su gidan wuta abu na farko saboda ba sa sallah suka ce walam naku nu'imul miskina sannan ba mu kasance masu ciyar da miskinai ba Allah ya bamu dukiya amma banda alfahari da jiji da kai da nuna cewa muna da kasaita da isa shi ne abin da aka yi ta yi kawai sannan kuma suke ƙara da cewa wa kunna nakhudu ma al-kha'idin mun kasance muna kusawa cikin masu kusawa a cikin ayoyin Allah ne a cikin al'amarin da ya shahi al'amarin bayi ne ya zama to kana kusawa cikin abin da bakka da haƙƙin kusawa a cikin shi haka kawai neman dole sai ka san ina aka saka ba to suna kusawa cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da hanyar ƙaryatawa da sauransu suka ce kai ba ma wannan ba kunna kuma mun kasance mukazzibu muna qaryatawa bi yawmid din game da ranar tashin kiyama ranar sakamako suna ce aka ce kiyama ai su ce ai ba haka nan bane ai su ce abba ba haka hira ce surutu wa kunna nukazzibu bi yawmid din suka ce hatta atana al-yaqin has sai da mutuwa ta zo mana yana suna kan wannan hali har mutuwa ta zo musu amma idan da ace mutuwa bata zo musu ba suka yi kokari suka gyara ya zama to suna sallah suna ciyar da miskini ga abinda game da abinda Allah ya ciyar da su sannan kuma ba sa kare ta ayoyin Allah ba sa ku sai bu sa kare ta tashin kiyama to kaga tabbas da za su samu tsira a wajen Allah subhanahu wataala amma wannan matsala ta hatta atana al-yaqin has sai da mutuwa ta zo mana yaqini ya zo mana wannan ita ce mutuwa kenan wannan mutuwa da ta zo musu bayan zawanta babu wani abinda zai yi amfanar da su to ƴan uwa musulmi waɗannan abubuwar suka ambata a nan abubuwa ne masu muhimmancin da ya kamata mutum musulmi ya kalle su da ido na izina saboda kar kai sakaki a cikin waɗannan abubuwa kaga dai yanzu ga ƴan wuta suna ba da labarin abin da ke shiga da wuta kenan me ya kamata a matsayin ka na mai imani a matsayin ki ta mai imani sai ki kiyaye sai mutum ya yi kokari ya kiyaye akwai wata risala da wani daga cikin ƴan uwa ya rubuta wanda ya mata suna akan sa farallar sallah sannan kuma da irin muhimmancin da magabata suke ba ita sallah idan ka dauki hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi na harko hadisin manzalla sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi ibn umar Allah karin da gare su yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdhulu salatal fazl bi 27 daraja manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallah a cikin jami'i yani ka zo ai jami'i da kai a masallaci wannan sallah ta fifici sallar da mutum zai yi shi kadai bi 27 daraja da daraja 27 idan kai sallah kai kadai to lada din ta kasa a baka amma idan kai sallah a cikin jami'i to wannan sallar alhurman wannan jami'in da ka shiga ciki za a baka daraja 27 sannan kuma bayan limkin ba limkin da Allah subhanahu wataala zai dillimka wannan aikin naka sannan ita wannan sallah ta jami'i tana da muhimmanci kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walau ya'lamuna ma fil atama was subh manzo Allah yake cewa inda mutane sun san abin da ke cikin sallar isha'i da sallar asbahi la atawhuma walau habwan da sun yi kokarin zuwa sallar asbahi da sallar isha'i koda da jan ciki ne ko kuma da jan mazaunayen su a ce ga wani ya kasa baya iya tahiyya amma dai inda ya san darajar da yake cikin sallar isha'i a jami'i da sallar asubahi a cikin jami'i to tabbas zai zo su ta kowane yanayi tsinci kanshi a ciki wanda kuma zaka ga salloli ne guda biyu wanda ana samun mutane suna sakaki a kansu wani sai ya je kwanci zai sallar isha'i ya sallar asubahi kuma zai kwana yana abubuwan shi can lokacin da ya tashi karfe 7 in zai ta yi aiki shi ma alfarman tahiyya aike shi a lokacin tukun zai yi ta wannan kaga ba karami kuskure bane ba lalle sallah a cikin jami'i yana da muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal fajr fil jama'a fa huwa fi zimmatillah duk mutumin da yayi sallar asbahi a cikin jami'i to wannan a cikin wannan mutum yana cikin alƙawarin Allah subhanahu wataala a wannan wurin da zaka yi zaka kasance karkashin alƙawarin Allah da kulawa ta Allah subhanahu wataala kaga babu darajar da yake irin waɗannan daraja sannan hadisin Abu Hurairah Allah ya kare ra'a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ghada ila al-masjid aw raha duk mutumin da ya tafi masallaci ko ya dawo kai sabba ko ka tahi ya zamanto hanyar masallaci ka mai da shi wani wurin da kake kai kawo a kasaman shi to duk mutumin da haka a'addallahu lahu fil jannati nuzulan Allah bai girma da buwaya zai maka taladin wani masabki na musamman a cikin gidan aljanna kullama gada aw raha duk lokacin da ka tahi ko kuma ka dawo sallah a cikin jami'i yana da muhimmanci kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla lillahi 40 yawman fi jama'a duk wanda yayi sallah ga Allah subhanahu wataala kwana 40 a cikin jami'i ya zamanto kabbaral harama ba taqbarin ka ba la asbahi la azhar la al-asr la maghrib la isha'i ya zamanto kowane lokaci daga imam ya ce Allahu akbar kai kana bayan shi sai da kai wata guda da kwana 10 yudriku takbiratul ula manzo Allah yake cewa kana riskar kabbarar farko kutibat lahu bara'atan duk mutumin da yayi haka Allah mai girma da buwaya zai rubuta mushi kubuta guda biyu Allah zai kubutar da kai daga abubuwa guda biyu manzo Allah yake cewa bara'atun minan nar Allah zai kubutar da kai daga gidan wuta sannan kuma wa bara'atun minan nifaq Allah zai kubutar da kai daga munafici idan kana so ka dora zuciyarka akan turban kar ka zama munafiki to kai kokari ka kiyaye wannan sannan kuma dan an ce maka kwana 40 ba sheke ne an kai wuce 40 ne kuma ka fasa kaga ka duba sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane ne wanda an ba su alƙawari an aljanna ne an ce Abubakar yana aljanna Umar yana aljanna waye hadi as-sadiqu al-masduq mai gaskiya abin gaskantawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa in aljanna ne amma sun fasa aiki a lokacin suka ƙara ƙarfin gwiwa kenan inda zaka gane cewa in kai wannan kwana a rafiƙin to zai zama to kawai so kake dabi'ar ka a cikin rayuwa ya zama to kawai haka kake kuma bayanin da ake daga cikin halin magabata saboda kokarin rukun kankamu game da abin da ya shafi maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa wasa zaka ji an ce wani yayi shekara 30 in bai yi bulaguro ba ko bai da lahiya kabbar al-harama ba taba bare shi ba mu kuma yanzu muna zaune muna shan shayi muna hira muna wane ne ana kiran sallah a rika tambaya cewa a kiran sallah ne ake aida saura eh ba ma yi ta da ikama ba dama in kaga mutane suna da ruman sahani so da yawa sai an yi mi san ta da ikama to kaga wannan ba karamin asara bane ba Allah subhanahu wataala ya shirye da mu kenan duk mutumin da yake sallah yi sallah kwana 40 za a rubuta mishi kubuta guda biyu kubuta daga gidan wuta sannan kuma kubuta daga hali wanda yake na munafici sallah a cikin jami'i ta da muhimmancin da wajen zo a cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya kare ra'a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal inda mutane sun san darajar da take cikin kiran sallah sannan kuma walla was-saff al-awwal da sahun hwari a sallah thumma lam yajidu sannan ya zaman to a ce baka samu daman yin ladanci ba sannan kuma baka samu daman shiga sahu ba manzo Allah yake cewa wannan matsayin waɗannan ayyukan guda biyu kiran sallah da sahun hwari ya kai matakin da thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu a ce sai an yi qura'a za a yi kiran sallah ko sai an yi qura'a za a tsaya a sahun gaba suna da wannan matsayin a ce gashi abu daga an ce qura'a me ya qura'a misali abubuwa ne muzum sali mun zo dukan mutane sai zaman to ga sahun na ko bai daukan mu duka ni na da haƙi kai kana da haƙi yanzu me za a yi sai a yi qura'a shi abu shi abin da yake ka qura'a daga ka kaji an ce za ka ban ka qura'a to wani abu ne wanda ga adadi da yawa da sun cancanta amma kuma hallau kowa ba zai iya sallamawa ba saboda me saboda harakan neman aljanna ce harakan lada ce aiwa ba harakan duniya ba da barata naka ce a shikenan kawai saba lada ya ila hada eh thumma lam yajidu illa an yastahibu lastahum wa zalika cha da sunni sannan kuma walau ya'lamuna ma fi tahjiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fil atama was-subhi la atawhuma walau habwan wannan hadisi yana kamantacce da hadisin mu karanta a baki kenan wannan yana maka nuni akan falalan kiran sallah sannan kuma da sahu wanda yake na hari ne amma zaka samu a yau kiran sallah iya daga cikin ayyukan da wasu daga cikin mutane suna ga cewa wani aiki ne wanda yake na mutumin da ya kasa a cikin rayuwa alhali ba haka nan bane ba dan malamai sun tattauna ba tsakanin su cewa wai da ladanci da dimanci wannan daraja saboda shi ladanci duk da sai nan da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana falalan ladanci sune masu guya mai tsawo a gobe kiyama da kagan su kaga waɗannan sune masu kiran mutane sannan duk ladanin da zai kira sallah daga ya tsala mudiyan nan tashi iya inda sautin ya kai duk wata halitta Allah da wannan sauti ya bankwashe ta dutse ne ko icce ne ko ruwa ne ko dan adam ne gobe kiyama sai ya ma ladan din nan shaida akan can naji shi yana cewa ashhadu an la ilaha illallah naji shi yana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah naji shi yana kiran mutane hayya ala salah naji shi yana kiran mutane hayya ala falah to wace daraja take wannan kuma karshe naji shi yana shaidawa cewa la ilaha illallah ba abun bauta ba suka cancanta sai Allah ta yi kai shekara 30 kana ladanci ya bayani zai kasance ai ariba kake kware da gaske da haka waɗannan ayyuka ne da suna da muhimmanci kware da gaske to amma zaka samu mafi yawa sai a bar mutane wani yana ga cewa yayi wannan aikin kamar wani kasawa ne kamar da yake da bada labarin wani ka sa akwai ayyukan da ba kiran sallah akwai ayyukan da ba kiran sallah la sai ma irin gabas din nan tamu eh ana ga kamar wani kasawa ne wani yake wani lattijo aka ce umarci yare biyan shi akan su yona su mai wani abu saka kiya sai tara su yace billahi lazi ko abin da na faɗi muku nan ku zartar da shi ko kuma zan zama ladarin garin nan sai ga su ana ta kamun kafa ana ta bada hakuri saboda su suna ba a kiran sallah ba sai dai wani ya rika zagaya cikin gari yana ce niyya wallo ayi niyya lokacin sallah yayi kuna makamancin wannan saboda ana ga wani aiki ne wanda yake na mutane gaje alhali aiki ne mai daraja wanda da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal baradaini lalle dukkan mutumin da yayin salloli guda biyu sallal asr da sallar asubahi a cikin jami'i wannan mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dakhala aljanna kaman ka shiga aljanna ka kare hadisul usman ibn affan Allah kare ra gare shi yake cewa da kullun shi yaji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sallal isha fi jama'atin duk wanda ya sallaci sallar isha'i a cikin jami'i mazallaci fa ka'annama qala qama nisfal layl kamar kai rabin dare ne kana qiyamul layl wa man salla subha fi jama'atin wanda kuma ya sallaci yanzu kai isha'i a jami'i ko sannan kuma kazo kai asubahi a cikin jami'i mazallaci fa ka'annama sallal layl kullahu kaman kai sallar dare gaba ɗaya ne kaga wannan duka yana maka nuni akan darajar da sallah take da a cikin me a cikin jami'i duk abin da kake kawai ka bari ka zo kai sallah a cikin jami'i wannan shine maburan ladan da mutum zai samu da alherin da zai samu a cikin rayuwarsa saboda kaga dai darajar da take da kima da take da gata ita ce abu ta harko da kahure suka fara ambatawa matsalan da yake su gidan wuta rishin kiyaye sallah sannan kuma da rishin kiyaye sallah nan akwai rishin kiyaye ta a jami'i ba kawai kana yin ta bane da kaga dama a ya zaman to baka yin ta a jami'i kaga iya daga cikin wasu kaso daga cikin waɗanda aka la'anta kuma sun sallah Allah ya nuna cewa azaba ya tabbata a gare su fawailu lil musallin Allah ya ce azaba ta tabbata ga wasu kaso masu yin sallah me yasa saboda sallar da suke allazina an salatihim sahun ba sa yin sallah akan tsarin karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai haka yi ga sabai kawai yi gaba ko kuma sallar yanda ya ga dama yake da wani ya hada azhar la asr magriba yi su lokaci guda 62 yayi shi kenan ko na makamancin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tatahara fi baitihi duk mutumin da ya tsarkaka a gidan shi yayi alwala summa mada ila baitin sannan ya nufaci wani gida min buyutillahi daga cikin gidajen Allah masallaci kenan manzon Allah yake cewa li yaqdi faridatan min fara'idillah saboda yaje sabki wata farilla daga cikin farillan da Allah dora mishi na sallah kanat khutwatuhu zai kasance tattakin da zai yi manzon Allah yake cewa ihdahuma tahuddu khati'atan takun ɗaya da zai kankare mashi zunubai wal akharu tarfa'u darajatan taku na gaba kuma ya daga mashi darajar shi sallah akwai alheri da yawa a cikin ta duk mutumin da ya kula da ita zaka ga wallahi rayuwar shi ta musamman ce Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon jajircewa lalle sallah a cikin jami'i tana da matakin da ubangiji subhanahu wataala yayi take ga wasu mazaje cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah yace mazaje ne waɗanda baya shagaltar da su kasuwanci ko saye ko sayarwa game da abin da ya shafi ambaton Allah da ambaton Allah wa iqamis salati da abin da ya shafi sayar da sallah wa ita'i zakati da bayar da zakka ya khafuna yawman suna jin tsoron wata ranar da ta taqallabu fihi alqulub wal absar da zukata da abin da ya shafi idanu suna kai kawo ali suna cikin halin furgici a dalilin tsayuwa a wannan rana suka yi kokari suka kiyaye sallah suka bayar da zakkan dukiyoyin su kuma zama to suna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya umurci masu imani cewa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in Allah ce ku yi tsayar da sallah sannan ku bayar da zakka sannan ku yi ruku'i tare da masu yin ruku'i a ina kenan a gidanka kai kadai a masallaci da haka sallah a cikin jami'i tana da muhimmanci kwarai da gaske mutun yayi kokari kar yayi wasa wannan zai gadar maka da samun daraja da kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala halin magabata akan haka akan abin da ya shafi sallah Abdullah ibn Mas'ud ɗaya daga cikin almajiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin daras da karatun da ya samu da irin yanda ya fahimci matsalar lokacin da aka musu bayanin sallah sai yake wani bayani shi Abdullah ibn Mas'ud yake cewa man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman duk wanda yake so gobe kiyama ya haɗu da Allah yana mai halin musulunci sai ce fali hafiz ala haula is-salawat to ya kiyaye waɗannan salloli kenan in dai kana so ka haɗu da Allah a matsayin musulmi to kai kokari ka kiyaye waɗannan salloli wa yake cewa haisu yunada bihinna a lokacin da ake kira daga an kira sallah ko kar a kira sallah mai zamanto dama a cikin kimtsi kake kawai sallah za'ai sai yace fa inna allaha shara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunan alhuda sani cewa lalle Allah mai girma da buwaya ya shar'anta wa manzonku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnoni ko kuma kace hanyoyi na shari'a sai yace wa innahunna min sunanil huda lalle sallolin nan suna daga cikin hanyoyi na shari'a sai yace walau annakum sallaitum fi buyutikum idan da a ce za ku yi sallah a gidajenku ku yi zuwa masallaci kama yusalli hadha almutakhallif fi baitihi kaman da wannan mutumin da bai zo masallaci ba yi sallah a gidan shi lataraktum sunnata nabiyyikum da kun bar sunnar annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan karantarwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lalle mutun ya kokari matuka yaga cewa yazo yayi sallah a cikin jami'i. Rashin yin sallah a cikin jami'i to wannan alama ce akan barin sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sai Abdullah dan Mas'ud ya ci gaba da cewa walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum, in ku kuka bar hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tabbas kun bace. Yace wa ma bil rajulin, babu huwa wani mutumin da ya tatahharu zai tsarkaka, fa yuhsinu tahur, ya tsarkaku ya kyautata tsarkakar da zai yi, summa ya'midu ila masjidin min hadhihi al masajid, sannan ya kwararo ko ya huskanto zuwa ga ɗaya daga cikin masallatayya. Illa kataba Allahu lahu bi kulli, hay Allah ya rubuta mishi bi kulli khutwa, dukkan taku da zai yi Allah sai ya rubuta mishi lada, kuma sannan Allah sai ya daga mishi daraja shi, kuma sai Allah ya kankare maka zunubanka. Sai yake cewa walau ra'aitana, inda zaka ga mu, wama yatakhallafu anna illa munafiq, yace wallahi mu dai mu sahabban manzo Allah babu wani wanda zai yi takhalluf in zuwa sallah, yace kawai sai dai munafiki. Ma'lumun nifaq, kuma munafikin ma wanda munahuce shi ya huto karara, kenan duk mutumin da baya zuwa sallah a cikin jami'i alama ce akan cewa munafiki ne. Allah kiyaye. Yace wala qad kana ar-rajul yu'ta, yace kai mu a cikin mu sahabbai za a zo da mutum yake cewa bihi yuhada bainar rajulaini, ana talallabe da shi tsakanin mutane guda biyu ranke-ranke, haka za a dauko ka, bakka iya takowa ka zo, amma za ka sa wani ya kama wannan kafadarka, wani ya kama wannan kafadartaka, hatta yuqama fi safi, akaka a tsaida ka cikin sahu saboda kai ne, saboda kai sallah a cikin jami'i. Amma za ka kawai mutum ya danna sallah ya kare sallah, wallahi yana danna sallah ya kare sallah ko aka Allah shirye mu. Ya kasance wa kana ba'du salafi yaqulu, wanda daga cikin magabata yake cewa man fat, yake cewa ma fatat ahadan salatul jama'ati, babu wani mutum dai da sallar jama'a za ta bar shi, yace shi a fahimtar shi illa bi dhanbin asabahu, face wani zunubi ne kai sai Allah ya maka ukuba da barin sallah a cikin jami'i, saboda ba karamin ukuba bace ba, punishment ne mai karfi a ce mutum gashi nan ana sallah kuma yana ce yana wata sharhole shi ta daban. Ɗaya daga cikin magabata an rawaito daga gare shi Maimun ibn Mahran, wannan Maimun ibn Mahran atal masjida, ya zo masallaci, faƙila lahu, sai aka ce mashi annasu qad insarafu, yana zuwa masallaci sai aka ce mashi ai mutane sun gama sallah sun watse, sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kamar dai yanda ka san in mutum ya wata asara mu a cikinmu, yanda za ka ga mutum ya istirja'i ko ya nuna hankali ya tashi, shi a lokacin abin da ya nuna kenan lalle daga Allah muke zuwa gare shi za mu koma. Yake cewa la fadlu hadhihi salat, yace wallahi falalar wannan sallah ahabbu ilayya, ita tahi soyuwa a gare ni, yace min wilayati iraq, sama da abani jagoranci na kasar Iraki, kamar sallah ɗaya ta barka sai kayi rantsuwa da Allah kace wallahi da sallah guda ɗaya ta barni a cikin jami'i, wallahi wannan sallar da ta barni bata hiso a yayi na hisonta sama da a ce an dauki shugabancin kasa kaza an bani, bane da gaske, amma yau wajen neman shugabancin sallah nawa ake bari ko aka lakiyai. To wannan sune magabata, fatashabahu in lam takunu mislahu inna tashabbuha bil kirami falah, wannan sune magabata. Duba kaga cai mulkin Iraki kuma ba mulki bane wanda yake jigari-jigari irin mulki na barace-barace ko na makamacin, a mulki ne wanda yake zaune da gindin kanshi kwarai da gaske, amma yake cewa wallahi ya samu sallah ɗaya a cikin jami'i ya yi mashi alheri aka ba shi mulkin Iraki. Daga halin magabata suna da hali kwarai wanda yake nuni akan cewa suna kulawa da sallah. Abu Huraira Allah ƙara yarda a gare shi, ɗaya daga cikin almajiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'an tumla udhna ibn adam rasasan mudhaban khairan lahu, yace wallahi a cika kunnan dan adam da dalma narkekkiya, yace ita tahi alheri ga dan adam din nan, min an yasma'a nida'a thumma la yuji, akan ka ji kiran sallah ana qadi qamati hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah, ana ta kira yana ka duban ake rauka kira sallah misali da asuba a garin nan, ko ina zaka ji garin ya dauke to gumza, ka murgina nan ka ji, ka murgina can ka ji. Abu Hurairah yake cewa wallahi a cika kunnanka da narkakkiyar dalma ita tahi alheri a gare ka, saboda ka ji kiran sallah ka ki amsawa. Lalle duk mutumin da ya ji kiran sallah fa Hamzari ya kare a gare ka. Sa'id ibn al-Musayyib ɗaya daga cikin magabata yake cewa ma azzana muazzinun munzu 20 sana, yace mai kiran sallar bai taba yin kiran sallar ba dan da shekara 20 da suka wuce yace illa wa ana fil masjid fa ce ina cikin masallaci shekara 20 ba goma karshen ramadan ba kawai shekara 20 ba zahi ba sanyi ba damuna ba wane ne shekara 20 in dai ladan ya kira sallar to shi kuma yana cikin masallaci da kira sallar nan As'ad ibn al-Musayyib ɗaya daga cikin manya-manyan magabata wasu na kiran shi da suna shine jagoran ma tabi'ai gabaki daya shi yasa waɗannan mutanen da kake ji ana ambato su ba mutane wanda suka yi ƙasa a gwiwa ba su fifita rayuwar duniya ba akan abin da ya shahi abin da yake wajen Allah wannan kaɗan daga cikin abin da yake da alaƙa da abin da ya shahi sallah wallahi mu kokari mu kula da sallah ƙwarai ya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankali akan ta ƙwarai da gaske to su waɗannan mutane abin na farko da suka fara bada uzuri cewa lam nakum min musallin suka ce ba mu sallah to kai ko in mutum baya sallah ai matsala ta kare mishi wata kila a ce maka wani yana azumi ba baya sallah ko kuma ga wacce anya da ita ba ta sallah Allah kiyaye sannan Allah yake cewa waɗannan mutanen kuma amsa ta biyu suka bada suka cewa lam nakum nut'imul miskin ba ma ciyar da miskinai wanda shi kuma ciyarwa da zaka yi kanka ne ka ciyar duk abin da ka ciyar din nan shine abin da zai dawo ma ya zama to ka same shi a wajen Allah abin da ka ci kai a karan kanka wani abu ne wanda anan gidan duniya zaka bar shi bai wuce ba alakanka da kai da shi me ban daki daga ka zubar an kare amma wancan da ka doka ka bada shi kuma yana nan a wajen Allah Allah yana renan shi yana talallaban shi sai kana zuwa sai ka iske wani mamakon lada a dalilin wannan ciyarwa din da kai ciyarwa ta daga cikin abin da yake sawa dukiyar mutum albarka ya sama rayuwarka albarka ya albarkaci rayuwarka ya zamanto ka rika ga wasu futuhat kai da kanka zaka rika ga budi kala daban-daban kaga alherai suna samun ka a dalilin ciyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sahiyar Allah da zata yi face sai Allah ya aiko da wasu mala'iku guda biyu ɗayan mala'ika yana addu'an cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa sannan kuma ɗaya yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda yake bada Allah ka mai mishi gurbi ya Allah duk wanda ya rike yayi kankam ne karkadab Allah subhanahu wa ta'ala ka gadar mishi da tabiwa da asara sai ga dukiyar nan amma ba wani abu da nake na fara da ita eh kawai wahala ne yake ya wuni yana waya ya kwana yana waya shine whatsapp shine wane ne ana ta abubuwa amma kuma wahala ce kawai jina yake ma dukiyar yayi wani abu da zai samu tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba dan haka mutum ya zama to daga cikin dabi'arka akwai dabi'a ta ciyar da miskini gurgurin Allah subhanahu wataala ya hore a gare ka sannan waɗannan mutane suka ƙara da cewa kunna suka ce sun kasance su ƙin nan na hudu suka ce muna kutsawa ma'al kha'idin cikin masu kukkutsawa a cikin ayoyin Allah subhanahu wataala ya'ani katsalanda da ƙaryata ayoyin Allah a faɗi wani abu su ce musu yarraba wannan akan wa akan haƙƙin Allah subhanahu wataala ko kuma ya zamanto suna kukkutsa cikin masu kukkutsawa a ɓangaren da ya shahi haƙƙi na ɗan adam in yi ganka so yake san daga ina kake ina za ka mi ya kaka mi daga komi tafasir alhali kuma wannan sanin wannan abin da zai bai da wani fa'ida a cikin rayuwar shi mutum mutane masu kutse a cikin rayuwar mutane wani me yasa ce kaza ya aka yi kaza ya aka yi ba tai kaza ba ya aka yi tai kaza wannan bai da kyau min husnul islam al mar'i man zalla kitab tarkuhu ma la ya'nihi iya daga cikin kyautato musuluncin mutum ya bar abin da bai shahe shi ba abin da ba haraka ka ba kai ka shiga abin da yake haraka ka shiga kuma ka sani cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da jinka da ganinka da zuciyarka duka abin tambaya ne a gaban Allah subhanahu wataala to amma ka zo kai amfani da jinka da ganinka da wane ne wajen doko maganganun mutane kai amfani da halshenka wajen bada bayanan mutane kai dai kana kutsawa cikin lamarin rayuwar mutane ba tare da wani dalili ba to wannan baya halatta mutum ko yayi kutse a cikin ayoyin Allah subhanahu wataala ta hanyar ƙaryata su ko kuma yayi kutse a cikin al'amarin da ya shahi bayi ta hanyar bibiyar sirrin mutane mai suke ina za su tsaye da sauransu wannan iya daga cikin dalilin da zai sa dan adam yemi ya halaka saboda duk wanda ka mishi wannan haƙƙin shi ne ka taba kuma gobe kiyama tabbas sai Allah subhanahu wataala sai ya hudda mishi wannan haƙƙin nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zauna cikin sabbai yake cewa atadaruna manil muflis kun san waye mutumin da yake mara kuɗi asararre wanda talakkan talak sabbai suke cewa al muflis fina balla dirham lahu wala mata wanda baya da dinari bai da kuɗi bai da kaza bai da kadara wanda shine talakka manzo Allah yake cewa ba wannan ake nihi ba ana nihin talakka mutumin da zai je gobe kiyama bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa kaza wa kaza mutun ya ta yi gobe kiyama yayi sallah yayi azumi yayi karatu qur'ani yayi kaza
amma matsalar zai je wa ƙarshe ta mahaza, ya zagi wani, ta zagi wacce, yayi da wani, ya ci mutuncin wani, yayi kaza yayi kaza, sai a duka daga cikin wannan aikin nashi na alheri, sai a riƙa biyan mutanen nan da yayi da su a nan gidan duniya gurgurdan da yayi da su. Ana yi manzo Allah ya ce har akai matakin da wasu za su zo ladan shi kuma ya kare. Fa in fanniyat hasanatuhu, idan zamanto ladan shi ya kare qabla an yuqda ma alayhi, kahin a gama biyan abin da yake kan shi, me za a yi? Yanzu ukhiza min sayyi'atihim, sai a dauko daga zunubin wanda ya cuta, summa turiha alayhi, sai a rika labta mashi karshe, sai a kai shi gidan wuta. Amma aikin alherin da yazo da shi ya kai matakin da wannan aikin zai zamanto mashi sababi ne ya dace da samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala, ya samu gidan aljanna. Amma matsalar shi menene? Ya zagi wani, yayi da wani, ya bigi wani, ya hantali wani, ya zubar da jinin wani, ya ci dukiyar wani, ya ci wane ne? To waɗannan abubuwa kuma dole sai an yi kisasi, yani sai an zo an raba ma kowa abin da ka mishi na ba daidai ba. Kuma kaga ba yanda za a yi a nan, kayi da mutum, ka ci mutuncin shi, ka ci zarafin shi, an zauna wata fada, kayi kace kace da shi, sai kun je gobe kiyama ka ce wane ya himu, yana yiwa? Haba mala, ayran nan ne ake neman lada, ake neman abin da za a ciccika a yi ne a dace da samun rahmar Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki. Naga shi yasa musulunci bai yarda da dukkan wani abin da yake kutse bane cikin al'amarin mutane. Yawwa, idan kaga mutum yana wani abin da ba daidai ba, za ka mishi nasiha, ka mishi nasiha, ba zuwa za ka yi ba, ka zauna wannan fada kai da shi, ka zauna wancan wurin kai da shi, ka maida abin kamar wani abin talla, wani abin jin daɗi, wata halawa ta zamantakewa da kuke, ko kuma abin da ya shayi hira tsakanin. Kunna nakhudhu ma'al kha'in sannan wa kunna nukadhibu bi yawmiddin, suka ce ai sun kasance suna ƙaryatawa game da abin da ya shafi tashin kiyama. Duk aka ce musu kiyama sai su ce ai hakariya ce, yaushe za a kiyama? Kuma ina uwayenmu na farko, ina kakanmu wani, yau shekara kaza da ya mutu, shi ma baban shi yau shekara kaza da ya mutu, awa aba'ul awwalun, shi yanzu shin har uwayenmu na farko za a tayar da su? Allah ce wadi musu qul innal awwalina wal akhirina, da na farkon da na ƙarshen gaba ɗayan ku la majmu'una, ku din abin tarawa ne a wata ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tara dinta da a tara mutane. Ba maganar wani ku ba ko wane ne, wanda aka fara kirkiran duniyar da su Allah sai ya tayar da su. Annabi Adam sai ya taso, dukkan umar suka rayu a wannan lokacin har zuwa tashin kiyama. To sun kasance suna ƙaryatawa, suka ce ƙarya ne, ba za a yi tashin kiyama, ba za a yi kaza, ba za a yi kaza ba. Wannan abin ya halakar da su. Alaka tsakanin su Allah ta zamanto alaka ce mara kyau, saboda sun ƙaryata Allah, sun ƙaryata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Suna cikin wannan yanayin suka ce hatta atana al-yaqin, har mutuwa ta zo musu. Kenan suna cikin wannan halin na ƙaryatawa har mutuwa ta zo musu. To wannan anan hatta atana al-yaqin, al-yaqin ana bi ma'ana al-maut, ana nihin mutuwa. Cha Allah yake cewa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala har yaqin ya zo maka. Me yaqin? Shine mutuwa. Babu kuma wani yaqini da ya mutuwa, ai ita katce duk ana ganin ai ba a mutu ba, ai an mutu, ai an yi wane ne shi mutumin da lokacin mutuwan shi yazo shi kadai ya san abin da yake gani, kuma shi kadai ya san abin da yake ji, kuma shi kadai san ya zo wani mataki na tabbas wanda babu kokonto ko shakka a kan shi. Hatta atana al-yaqin allati fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, to yanzu an gama sun mutu, sun tai sun shiga gidan wuta, ana tambayar su me yasa ku wuta, suka ce ba sa sallah, ba sa ciyar da miskinai, sannan kuma suna kutse cikin ayoyin Allah subhanahu wataala abinda ba su da haƙƙi su yi kutse a kan shi da ƙaryatawa, sannan kuma sun kasance suna ƙaryata tashin kiyama, suna cikin haka har mutuwa ta zo musu. Allah ce to su waɗannan mutanen da ake ba ku labari, fama tanfa'uhum, baya fa amfanansu, shafa'atu shafi'ina, ceton mai ceto, man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi, waye ya isa ya ceto a wajen Allah subhanahu wataala ba da izinin Allah ba? Babu. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda, mala'ikun da suke cikin sammai ba su da ikon da za su yi wani ceto illa min ba'di an ya'dana Allahu, sai bayan Allah ya bada izini ga wanda yaso, wa yarda kuma wanda Allah ya yarda ne za a ceta. Yanzu anan malamin da zai zo ko kuma shehun da zai zo ya ce maka ai ni zan cece ka gobe kiyama, ko kuma ku shigo karkashin tahiyata, duk zan kai ku aljanna, kaga wannan yana maka nuni akan ganganci da rashin sanin hakikanin alqur'ani mai girma da maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Babu wani mutum wanda zai iya daga kanshi a gobe kiyama sai da izinin Allah. Yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la'i wajalahu wa khasha'atil aswatu lir-rahmani fala tasma'u illa hamsa, ranar da zaka tashi ba riga ba wando ba sallatu ba takalmi kai ka san wannan ranar ba irin ranakun da kai a gidan duniya bane ba kowa baya magana Allah ce baka jin komai sai sawun taku mutane kawai yanzu ita irin wannan ranar da zaka zo kuma ganganci ka rika cewa kai zaka yi kaza kai awa lokacin da za a zo a yi shekaru kusan 70,000 ana tsaye mutane a nemi cewa al-faslu bainal ibad wa faslul qada a zo a yi sakamako kowa san sakamakon shi zo ji annabi adam za ta yi annabi adam alayhi salatu wassalam kaga annabawan Allah su suka fi kowa cikin halittun Allah su suka yi kowa to su annabawan Allah a karan kansu zaka ga suna kakkaucewa to ina ga kai wanda kai mabiyin annaba ne ko kuma kai kana da awarci kai malami ne kai kana da awami cewa malami ne duk yanda malami yake jin cewa malami ne shi ya kai annabi kalla wa alfu kalla ko alama to wannan annaba zaka ga suna kowa yana kakkaucewa haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labari annabi Adam zai kauce yace ba zai iya ba annabi Nuh alayhi salatu wasalam shi yace ba zai iya ba yace kai ba zan iya ba ni ne na roki Allah subhanahu wataala akan ya halakar da mutanen duniya gabaki daya a zo wajen annabi Isa alayhi salatu wasalam yace shi ba zai iya ba a zo wajen annabi Lot yace ba zai iya ba dukkan annabawan Allah yace a je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha wannan ceton ni zan nishi da izinin Allah kuma ceton da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ba kai tsaye zai ceto ba manzon Allah ke cewa sai in tahi karkashin al'arshin ubangiji in zibe in yi sujada ga Allah yace zan yabi Allah da wasu kalmomin da sai a wannan wurin ne Allah zai kimsa mini sunima ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda garaje da ganganci wani malami ya kace zan maka ba a lokacin Allah yayi umurnin cewa daga kanka ka roki abin da kake so sai amsa maka a lokacin zai daga kai shi roki Allah subhanahu wataala akan ayi hisabi tsakanin mutane kuma Allahumma ummati rabbi sallim Allah al'ummata ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata yanzu irin wannan ranan ne wani zai zo ya ce zai kaza fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto baya amfana musu komi saboda wanda zai yi ceton sai an je gobe kiyama in dai ba wani nasti gare ka ba da ya nuna cewa wani dan wani ko wacce yar wani za ta yi ceto to baka da garantin da zaka buga gaba cewa zaka ceto baka da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto tabbas babu shakka babu kokonto akan haka saboda Allah bada labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari sannan mumunai diya na gari za su yi ceto amma kana cikin su ba sani ba imanin naka yayi ki ba sani ba wani al'amari ne a hannun wa a hannun Allah sannan kuma rayuwar nan baka san ba za ta kare da kai shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da cikin addu'ar da yayi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyarka akan addininka in rantsuwa ma zai manzo Allah ya ce la wa muqallibal qulub la aha ina rantsuwa da wanda yake jujjuya zukata Allah yana juye zukatan bayi yanda ya dama to ganganci da rishin sanin Allah da rishin sanin irin nusus din da suke da alaka da abin da shi addini amma tabbas mutanen kirki za su yi ceto ma'abuta alqur'ani za su yi ceto amma kai yanayiwa ka zamanto kai kana cikin wani sokar alqur'ani amma ko baka ciki wani za su yi ceto saboda abu ne wanda yake da alaka da zuciyarka da imaninka da Allah da gaskanta wannan kai wai qur'anin ma da karar ce dan wa karar ce shi duka Allah ya sani shi kakka ba da amsa Allah ya sani tsakaninka ne kuma da kai ne shi manzon Allah yake ba da labarin cewa za a samu su al'umma yaqra'u al-qur'ana wala yatajawaz khanajirahum suna karanta qur'ani baya wuce makoshin su qur'ani suke karantawa amma da me suka yi shi wannan ikhlasi dole an same shi akwai kalubale da yawa a cikin abin sannan wanda suka yi tabbata cewa in kana so ka hutar da kanka baka sauka daga tsarin addini ba ka roki Allah ya sanya ka cikin ceton masu ceto shikenan. Kuma koda ya tabbata cewa wani zai ceto, to ba za ka roke shi ba kai tsaye ka ce wani ka cece ni. Allah subhanahu wataala ya tabbata da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ceto, amma ba za ka zo ka ce ba ya Rasulullahi ka cece ni, sai dai ka ce ya Allah ka sanya ni cikin waɗanda manzon Allah zai ceta. Wa ka roka Allah, Allah ka sanya ni cikin waɗanda manzon Allah zai ceta, Allah ka sanya ni cikin ceton masu ceto. In ma waye kai dai gurinka a cece ka, yawa sai ka roki wanda shine yake bada izinin ceton, shine ce yake cewa can ayat da aka karanta dazu, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a, ceton su bai amfanar da komai illa min ba'di an ya'zana Allah, sai bayan Allah ya bada izini ce wane da wane da wane da wane ku yi ceto. Duba aina za a yi ta'yinin su a gobe kiyama, a gobe kiyama za a ce za a kalle ka a ce wane da wane da wane da wane da wacce da wacce da wacce da wacce ku yi ceto. To in kuka tashi ceton kuma za ku ceta, ku ne za ku ceci wanda ku ga dama a wayarda, shi ne cikin ayan wanda za a ceton kuma sai wanda Allah ya yarda shi. Allah kuma bai yarda da shirka ba, bai yarda da kafirci ba, duk wanda yake kafir ne ko mushriki sai a cece shi bai taso ba. Shi ne Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ku la ta'khudhu sinatun wala nawm, can yake cewa man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, waye sai ya ceto a wajen Allah in ba da izinin Allah ba, babu. To mas'ala ta ceto, ceto kala biyu ne, akwai ash-shafa'atu al-musbita, akwai ash-shafa'atu al-manfiya. Ceto waɗanda za a ce an rakito kowa da kowa zai yi, a wannan wani abu ne wanda addini bai san shi ba, kawai tabbatacce ne abu ne wanda za a yi shi, amma sai an je gobe kiyama Allah zai ayyana suwaye za su, in dai ba Allah ba yayi bayani da cewa kai wane za ka yi ceto, to wannan halas za ka yi ceto. Amma in ba sunanka ya zo ba, to bakka da ikon da za ka ce ai kai tabbas za ka yi ceto, ko kuma a kai wane tabbas zai cece ka, sai dai ka roƙi Allah ya sa ka cikin waɗanda za su yi ceto, ko kuma ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ka cikin waɗanda za a ceta. To waɗannan mutanen da irin halin da suka shiga ciki ba wanda sai ka musu tallafi, shine Allah ya ce fama tanfa'uhum, bai amfanar da waɗannan mutanen shafa'atu shafi'i da ceton masu ceto. Ya ce wai fama lahum, wai su waɗannan mutanen miye ya sa ani tazkirati, game da abin da ya shahi gargaɗi da wa'azi da faɗakarwa da jan hankali, mu'ridina, suka kasance masu kawar da kai a gidan duniya, ana tawazi suka gode halin ko in kula ba musu wa'azi, wannan kawai haraka kuce ku can ku je ku yi, idan ka ce za a yi wani kidi ko za a yi wani waka ko za a yi wani balo ko za a yi wata kokowa ko za a yi wani orchestra ko za a yi wani wane ne, to anan za ka ga hallara ta mutane, za a yi cinturundu a rika sayan tike malam da tsada. Yanzu ka duba irin balan da ake irin na duniya, akwai tiken da ake saida kusan muqaranar shi kusan 7 million na sefa tike daya, ko mutane za su saya su shiga miliyoyika na dolar, za a rika sayan dan kwallo a na ga samun kudin wannan wajen masu sayar da tike, da masu sayan tike kai tsaye, da masu sayan kart irin wanda ake sawa su bude tashoshin su rika kallo nafsu shay. Ko banna tsamani kana da wata hujja da zaka ba Allah, Allah ya baka kudi dan kai ma kanka hidima, kama iyalinka hidima, kama uwayenka hidima, kama addininka hidima, in waɗannan duka ba sa bukata, akwai gajiyayyu a cikin al'umma ka musu hidima, duka ba kai wannan ba, sai ka riga daukan duk wata, ka riga daukan 25 mil kana sayan kart, kana kankarawa, kana sama wata sha, saboda sunan zaka kalli balo kaza, dan Allah ka tambaye kanka in ka tsaya a gaban Allah ne zaka ce mishi, yace bawa na, na baka dukiya kaza, wannan dukiya kaza mai kare ta, kace karta ka saya ka kankara ka sa ka kalli su Messi, kai da kanka ba za ka wadi wannan, ba za ka wadi haka ba. Rayuwa ba kayan wasa bace ba, wannan lumashin da muke yi komai tsada fa, wallahi komai tsada a cikin rayuwar mu, saboda da wannan lumashin ne zaka samu kamauta wa Allah subhanahu wataala, sai zama to wadannan lokutan sai kai mutum ya koke shi zuba su cikin abin da a duniyance bai amfana da komai ba. Yanzu kawai dan kai sigurtan wata kungiya daga cikin kungiyoyin kwallon kafa na Turai, me na kariba a ciki, kawai wahalar banza, kana sigurtan banza, kana rigima da dan uwanka musulmi mai cewa la ilaha illallah anan saboda wani arni a can, alwala'u wal bara da ki da so in dai musulmi ne kai to dole ka dora su a ma'aunin abinda Allah da manzon shi suke so sai ka so dole ka dora su a ma'aunin abinda Allah da manzo suke ki sai ka ki ba wani abin da zaka ce ai rayuwarka ce kai kaga dama a baka da wannan yanci baka isa ba baka da wannan yanci kaga saboda tsabagen abubuwa sun kai sun ka a ce mutane har azumi suke wasu yanka saboda equipe club kaza ta turai saboda ta ci balo manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama abdin yawm alqiyama diddige dan adam gobe kiyama ba zai gushe ba sai an tambaye shi an malihi game da dukiyarka ta ina ka same ta ina ka kashe ta idan ka same su ta hanyar halal alhamdulillah to kuma ta ina aka kashe su karta ka rika saya duk wata kana kankarawa kana zubawa ku kalli kullun kafa ku kalli wasu tashoshin da ba wani alheri yake cikin su ba wata kila tashoshi ne na batsa da sauran su duk inda aka kankare wata karta inda aka sa to fi an samu tashoshi na batsa a ciki irin haka iya mutane su ka lalace ya saya kankara ya shiri balo yake kallo su kuma sun wuce balan are kwa to waɗanda duka abubuwa ne wanda sai ka sa abin da za ka wadewa Allah diddigin ka ba zai bushe gaban Allah ba sai an tambaye ka biye da albiyu da ka same ta ta wace hanya ka samu kuma ta ina ka kashe su sannan an umrihi game da shekarunka wa an shababihi game da uruciyarka ya aka yi ka zagonye ya tsuhar da kai ya aka yi ka tsuha ya aka yi haka kai halin hurhura ku ne matasan gari ka zago duk in za a yi wani za a tara wata kura za a yi wani show ku ne a gaba ku ne masu tsarawa kullum kuna yawo kuna fitsarantar da mutane kuna lalata tarbiyyar mutane saboda wai ku kuna jibai ku kuma tasa ne da haka mutum yi hankali da rayuwa kar kai abinda zaka yi a yaga da Allah subhanahu wataala kuma za ka ga da yawa akwai irin wannan matashi ne ana cikin wannan ba dama sai ga yanzu ya mutu shikenan wata hawar ta kare amma mai dame dai sata an kare an tattara komai da komai ta kaddu a wajen Allah to da haka mutum kare yi wasa da abin da ya shahi tunatarwa ko fadakarwa duk abin da zai sa ka tuna Allah duk abin da zai sa ka gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san darajar shi ka san kimar shi ka san tafarkin shi dan ka bauta wa Allah subhanahu wataala bautar da Allah zai yarda da kai ya sa ka cikin rahamar shi to wannan shine abin da ya kamata ka ba mu kulawa amma ya zamanto ana ta wa'azi kawai ko aka wanda wannan ko shege horuwa wa'azi za a zo a yi kyauta mutane ko aka amma abin da ya shafi harkar duniyanci ta mutane kudin su za su sasu su wannan ko harkar da ya shafi misali karatun boko ya da kyau mutum ka biya ma ɗanka ya karatu amma dai kar ka mance kuma da asalin karatu wanda shine karatun addini zai iya biyan jika 100 a can a wata a shekara amma a nan kuma bai iya biyan jika 6 makarantar da 100 ne ake bada a wata sai an yi wata ana koyawa dan karatu kamar da 100 ya kasa biyan jika 6 amma ya biya jika 100 ya dauki dan kabu ko dan adiri ta sau yana zuwa yana kaiwa yaran yana mai da shi saboda yana ga za su samu duniya nan Allah shirye mu famalahum anit tadhkirati mu'ridin ubangiji subhanahu wataala yake cewa famali haula'il kafara wai su wadannan bujirrun da suka bujirewa Allah wai me yasa allazina waɗanda suka kasance suna bijircewa dokokin Allah ko kuma abin da ya shahi wa'azi da dukkan wani abin da yake tunatarwa ne ko kuma fadakarwa Allah ce ka annahu kai ka ce su waɗannan mutanen umurun kamar jakkai mustanfira jakkan da ya zamanto su ma irin na daji wani daga sun ji ƙarar wani abu suke yi watsewa suke yi in aka ce za a yi wa'azi to su kuma ko alama za ka gamsu ta saurari wa'azi a wannan ba ita ba amma duk wani show in za a yi a garin da su ne a gaba ƙarai da gaske ta shoshi kala-kala a kalli kaza a kalli kaza a kalli kaza a kalli kaza a saurari kaza music malam ba irin wanda ba ta saurara ko ba irin wanda ba ta saurara amma wa'azi a su ba da su ba in ma tele yake kallo yana cikin yawo ya kamo wani abin da yake da alaka da wa'azi kai tsaye zai wuce kan ma ka ce mai Allah bartana ka mai hirar lahira miskini shi kuma bai san lahirin zai ta yi wa inna al-akhirata hiya darul qarar can ne matabbacin nan nan hayaniya ne ka annahu humurun Allah ce kai ka ce wasu jakkai ne wanda suke mustanfira irin al-humur al-humur al-wahsh jakkai irin na daji wanda ba su da nutsuwa ko musu kala zaratin masu wahalar sha'ani inda aka ce za a yi wa'azi to za ka ga haka suke watsawa Allah kiyaye ko kuma ga ana kallon wani shiri kun zo kun taru kun cika bakin tele daga shirin yana karewa ana sayari kaza ko afinafinai ko wane ne an kammala yanzu an sa wa'azi sai kaga telen babu kowa sai kawai shi da yake wa'azin daga ciki eh wallahi jiya haka kana kaga ana wata sayari an zo an cika amma daga an kare aka sa wannan shikenan kuma wa'azi Allah kyauta Allah yake cewa ka annahu humurun mustanfira farrat wanda suka gudu min qaswara saboda sun ga wata dabbar da ta hisu karhi zaki kenan kamar jakkai ne na daji wadanda suka ga zaki ya hararo su yanda suke watsi wanda su tarwatse kowace ta kama gabanta to haka zaka ga mutane idan ana maganar fadakarwa ko wa'azi suba Allah ya ce bal bari kawai yuridu kullu mri'in wai su waɗannan kahurun so suke kowan ɗaya daga cikin su minhum an yu'ta akan a bashi suhufan munashara littahi nashi mai zaman kanshi kowa so yake amshi nashi wa'azi nashi mai zaman kanshi to wani daga cikin ɗabi'ar waɗanda suke basu da imani shine anan al-hafiz ibnu kasir yake cewa bal yuridu kullu wahidin min ha'ula'il mushrikina waɗannan mushrikan kowan ɗaya daga cikin su yana so wai a sabko mushi da littahi nashi daga wajen Allah kai ga naka shi ga nashi ita ga nata kowa a mushi littashi na musamman kamar yadda suke ambatawa wani wuri Allah yake cewa wa idza ja'atuhum ayatun idan wata aya ta zo musu qalu za su fadi cewa lan nu'mina ba ma imani hatta nu'ta har sai an babu mithla ma utiya rusulullah irin abanda aka baiwa manzanni na Allah sai an kawo wata aya sai an kawo wata mu'jiza idan ana so mu imani sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu a'lamu haysu yaj'alu risalatahu Allah shine mafi sani inda ya kamata ya sa annabta shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi ya bashi annabta shine Allah ya ga cancantan shi da cewa ya zaman to manzo na Allah sai Allah ya mishi rahama da baiwa da kasancewar ayyana shi a matsayin manzo na Allah subhanahu wataala. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu sai ce sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi waɗanda suka aikata ayyuka na banza zai same su sagharun kaskanci indallahi a wajen Allah subhanahu wataala. Sannan kuma azabun alimun da azaba mai radadi a dalilin abin da suka kasance suna aikatawa lalle tabbas su kahure so suke kowa a mushi nashi wa'azi a wani duk wasu ce su so suke aiko musu da mala'ika ya za a aiko musu mutun irin su in ana so su yi imani a aiko musu da mala'ika wannan abin sai su yi imani Allah ce kalla duk ba maganan wani aiko musu manzo bane ba bal bari dai la yakhafun al-akhirah kawai tsoron lahira ne ba san shi suna ga duniyar nan kawai da ake murza ta haka za a ta yi me suke cewa ai ko an tahi gobe kiyaman ma suke cewa su suke da wata daraja yanda suke da kima a nan gidan duniya aka je gobe kiyama ma haka suke haka suke ambatawa saboda sun rudu da duniya kuma suna ga cewa kawai duniya ne ita ce abin yi duk abin da ba ita ba wani abu ne wanda a gehe yake kalla bal la yakhafun al-akhirah ba sa jin tsoron lahira Allah ce kalla innahu tazkira lalle ku saurara innahu gaskiyar al'amari shi wannan alqur'ani da kuke gani tazkira gargadi ne jan hankali ne fadakarwa ne nuna hanya ne dora mutum saman turban da ya kamata ne innahu tazkira da haka faman sha'a wanda ya so wanda ya ga dama zakara ya gargadu ba tilas Allah baka dama faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur wanda ya ga dama imani wanda ya ga dama yimi ya butulcewa Allah subhanahu wataala shin Allah ya ce famata sha faman sha zakara wanda ya ga dama ya gargadu da wannan abin da yake cikin alqur'ani mai girma wa ma yazkuruna ba ho wani abin da za su gargadu da shi illa an ya sha Allah sai abin da Allah ya so huwa ahlut taqwa Allah mai girma da buwaya shine mafi sanin waɗanda suke ma'abuta jin tsoron shi sannan kuma wa ahlul maghfira kuma Allah shine mafi sanin wanda suka cancanta a gafarta musu kenan Allah shine wanda yake arzuta bayi da jin tsoron shi sannan kuma shi yake arzuta bayi da kankare musu zunubansu da gafarta musu wannan shine karshen wannan sura fatan mu Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin abin da muka saurara na aiki Allah ba mu iko aikatawa na bari Allah ba mu iko bari abinda yake cikin alheri Allah subhanahu wataala ya samu yi tarayya a cikin lara gabaki daya abinda yake na kuskure ne kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullah kenan mai tambaya sai gobe insha Allah in Allah ya yarda amma ka kare karatu sai amsa ta